Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamunsu da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD, wato acid peptic disease. Likita, gare ka.
To, gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa da wannan cututtukan, sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba, musamman da suke shekara 18 ko 20 yayi ƙasa. Yawanci daga shekara 25 ne ya samu akan same shi, kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara 60 ba. Yawanci wannan shekarun 25 zuwa 30, 40, 50, 60 yafi aukuwa. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, ga yaran da suke zuwa asibiti ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin, musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka, har ake daura su akan magunguna ko da shekarun su goma ne ko 12 ko 13 ba abun mamaki bane a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease, saboda already an fara bawa shi wannan Helicobacter pylori infection din dama tare da shi mucosal lining din jikin mutum, wato taccimbin mutum kenan, ko kuma hanji ya fara din daye, wato nan daye wanda yake yin nan, to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate, wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro. Sai in shekara 18 ko 17 an kawo shi yana da irin wannan ulcer din, sai ka tsaya ta ina ya samu. Duk da dai akan iya yin gado, amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka, kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya dagawa ga wanda suke da shi. To shi ma dai wannan bayani ne onitron, amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yayi yawa mutum baya samun hutu, baya samun damar cin abinci, har abincin ya kasance ya narke a cikin shi, ya zo ya fita ta bayan gida, to shi ma yakan iya daga wannan cuta na acid peptic disease.
To, likita, ko za ka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka, musamman ma a nan Najeriya?
Gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa. Kamar da muka sani, muna da akalla population mutum miliyan 220, so ba abun mamaki bane mutum miliyan 70 zuwa 100 ma suna da shi. Sai dai waɗansu nasu yakan tashi kowane rana, wani sati-sati, wani wata-wata, wani kuma har ya kai kusan wata 6 ko shekara, ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata a ce sun kiyaye, suke shan magani, to ba dole ya tashi ba. Kamar da na faɗa ne, ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H. pylori a jikinsu, amma ba shi yake nufin suna da cutan ba. Amma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa mutum bayi da cutan, kuma amma yana da wannan acid peptic disease. To, sai za ga kowane kusan mara lafiya in ya zo maka asibiti, sai ce maka yana da ulcer, not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba, za ta iya wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa ɗin. Shin esophagitis ne, gastritis ne, duodenitis ne, ko kuma Zollinger-Ellison syndrome? So, duk wannan ba mu san mu sani ba. Amma wani gudu ba hanzari ba, wannan ma yakan iya zuwa da wani alama daban wanda ba su yi kama da ulcer ba, sai ce maka ulcer ne. Alal misali, yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis, akwai wanda suke da hepatitis, akwai wanda suke da enterocolitis, akwai wanda suke da enteritis, akwai wanda masu colitis, akwai wanda suke da peritonitis, akwai wanda su pyelonephritis, irin su cholecystitis, cholelithiasis, nephrolithiasis. Duka wa'innan in mutum ya same shi a jikin shi, sai ce maka yana da ulcer. So, in likita bai tsananta a bincike da kyau ba, da gwaje-gwaje, to sai ya kasance karshe ya ba ma mutum magani da bai kamata a ce ya sha ba shi, ko mutumin already tunda har likita ya ba shi magani, to fa sai ya fara samun wannan belief kan akan cutan da yake da shi din kenan, wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba. To, sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kare ce ga cutan da yake da shi na ulcer, a'a, ya bari sai likita ya tabbatar, ya duba, ya gani da kanshi. In ba haka ba, at least ba mun mamaki wani yana da kidney stones ne, to sai ya zo ya ba shi kuma maganin ulcer. So, ko kuma abin yayi muni, ba abin da yake shi ma muni shine mutumin da ya zo da an angina pectoris wato wani tsananin ciwon kirji ne wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin musu wannan ciwon kirjin wanda kuma yawanci ya fi nuna alamu akwai matsalan zuciya wani aboshi myocardial infarction kenan ko heart attack da aka sani to likitoci da yawa da wanda basu tsananta a bincike ba sai da sun maka wa mutum maganin ulcer to shine kuma inda ake iya samun wannan problem din heart din ka ga dinga damu mutum continuously mutum ya ci shan maganin ulcer amma kuma bai warke ba saboda ba dan komai ba mutumin da yazo asibiti sai yace yana da ulcer shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba sai ya bashi maganin ulcer not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin cause myocardial infarction ko kuma costal chondritis ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na baba wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taba yin aiki ba
to likita daga karshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki daya
daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan acid peptic disease din da na lissafo a baya musamman gastric ko kuma duodenal ulcer to gaskiya babban daga cikin su sune su yi hakuri su kiyaye abubuwa kamar haka na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama dole to su tabbata sun sahun mai kyau kuma kar su tsananta su ce dole su yi azumin saboda already in mutum baya da lafiya Allah ya riga da ya kawo masa sauki to kada ya ce zai tsananta wa kanshi na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki ko yaji ko maiƙo ko kuma gas waɗansu ma sun ce har da wake sai ayi hakuri da cin su gabaki daya amma in mutum yace zai ci koda kadan ne ma to ba mun mamaki bane zai iya fama masa wannan ciwon kuma zai iya fama mata wannan ciwon har sai an zo asibiti a zo a ta fama sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuka kar ya kasance ana shan ruwa kowane iri saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer din yazo ya hadu da typhoid sai abin yazo ya yawa ga ciwon ciki na ulcer ga ciwon ciki na typhoid sai zai bata mutum ciki ga gutawa ga amai ga sassaɓi ga tsananin ciwon cikin kuma a zo a ta bada magunguna masu yawa a ta kashe kuɗi wanda kuma eh aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba so jikin manyan abubuwan in dai aka kiyaye wannan to da Allah subhanahu wa ta'ala sauran ma za su zo da su amma in dai ba kiyaye ba aka ce za a ta shan magani ne sallah to ba akan samu resistance na wa'innan magungunan da ake sha daga cikin magungunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors ma da H2 receptor antagonist ma da antacid muna da irin su prostaglandin analogs muna da other ones irin su mucosal barrier fortifiers muna da wanda su aikin su sai eliminate wannan helicobacter pyloric infection ne wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba to fa har sai an je ga ana yin fida wa mutum wato surgery kenan wanda shine zai iya taimaka gurin cin nasara daga cikin ire-ire wannan surgery din akwai irin su vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake kawa wannan acid din da in yayi yawa yake fama ciwon da mutum ne ulcer yake da shi to kun ga aka datsar to wannan acid din ba zai na zuwa da yawa ba zai kasance ba zai na zuwa ba kwata-kwata to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rage samun kuma ya bari kusan gabaki daya akan irin su pyloroplasty wanda yakan taimaka gurin ƙara fadada wato ainihin sashi na hanjin mutum dan abinci yana wucewa nan yanda kare yana takura yana taba ciwon yana fama ciwon akan irin su gastroenterostomy akan irin su wani abu shi subtotal enterectomy wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala dan ganin ya za a yi a ci nasara gurin shawuwa kan wannan matsala na ulcer din daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka dan a samu ne a tsayar da acid din ko a rage yawan acid din ko kuma ya kasance an rage karfin acid din ko kuma a cire shi ga baki daya ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abinda zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon so ɗaya daga cikin magungunan kenan to amma kuma aka lissafa da yawa daga cikin su ba sai an kai ga haka ba in dai mutum yake yi abubuwan da na faɗa kuma insha Allah ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum ga baki daya
shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya